Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba, 1 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC ta bayyana Bola Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu. Fada a birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine ya kazanta, wani jami'in ma'aikatar sojin kasar yana fada a jiya Talata. Kana hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta Majalisar Dinkin Duniya tana cikin tattaunawa akan dalilin inganta sanadarin uranium na Iran zuwa kashi 83.7% cikin 100, wanda ya kai kusan na kera makamai a ma'aikatar ta sarrafa makamashi da ke Fordo.
Madalla, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa wanda aka yi ranar Asabar din da ta gabata. Bayan haka za kuma mu kawo muku rahoto game da sakamakon zaben da kuma yadda wasu magoya bayan zababben shugaban suka bayyana farin cikin su.
Farin ciki ma baya iya misaltuwa, ganin cewa abinda 'yan Najeriya na suka da suna ta jira, mutane sun bi layi da rana da komi, amma alhamdulillah gashi yanzu abinda suka zaba an bayyana musu, kuma wannan abun farin ciki ne ga dukkanmu.
Duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC, Farfesa Yakubu Mahmud, ya bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar na INEC ya sanar da sakamakon zaben na kasa ne a cibiyar tattara sakamakon zabe da ke birnin Abuja. Sai dai ya bayyana wanda ya lashe zaben ne yana mai cewa,
Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you.
Yana cewa Bola Ahmed Tinubu da ya cike sharuɗa na ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe kuma ya zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Dan takarar na jam'iyyar APC ya lashe zaɓe ne da kuri'u 8,794,726. Dan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da ya zo na biyu ya samu kuri'u 6,984,520. Peter Obi na Labour ya zo na uku ya samu kuri'u 6,100,533. Kana dan takarar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso shi ne ya zo na hudu da kuri'u da suka kai 1,499,687. Fada a gewayen birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine ya kazanta, wani jami'in ma'aikatar sojin Ukraine yana fada a jiya Talata. Ya ce ko da yake yankin ya canza hannu tsakanin sojojin Moscow da na Kyiv. A jawabinsa na cikin dare a ranar Litinin, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut yana ƙara taɓarɓarewa. Ya ce sojojin Rasha suna ci gaba da lalata duk abubuwa da muke amfani da su don kare kanmu. Kwamandan mayakan ƙasa na ƙasar Ukraine Alexander Stretsk ya faɗa a shafin sada zumunta cewa duk da yake sun yi asara, amma makiyan suna aikewa da ƙwararru sojojin ƙungiyar sojin haya ta Wagner don ƙoƙarin kutsawa daga inda sojojinmu suke kare kansu da kuma kewaye birnin. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta Majalisar Dinkin Duniya tana cikin tattaunawa akan dalili inganta sanadaran uranium na Iran zuwa kashi 83.7 a cikin 100 wanda ya kai kusan na kira makamai a ma'aikatar ta sarrafa makamashin uranium da ke Fordo a cewar wani rahoton da hukumar sa idon ta bayyana wanda kamfanin dillancin labaran Reuters ya tabbatar a jiya Talata. Jami'an diplomasiya sun ce a makon da ya gabata ne aka gano burbushin da aka samu a ma'aikatar Fordo ta sarrafa uranium, inda Iran ke inganta sinadaran uranium ta zuwa kashi 60 cikin 100. Matsayin makamashi da ake kira makami yana kai kashi 90. Duk da yake karuwa a matakin ingantan na iya inganta wannan sanadarin yana iya faruwa, amma kuma wannan ya zo da bazata kuma wannan karuwan ya yi yawa. A birnin Washington a jiya Talata, wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya shaida wa kwamitin majalisar dokokin kasar cewa Iran na iya kira isassun makamai ko kuma kayan hada bama-bamai na nukuliya guda daya a cikin kusan kwanaki 11.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa birnin tarayya Abuja. Bayan kammala ƙidaya da tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da safiyar yau, hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe shugaban ƙasa da aka yi ranar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata. Na tuntubi babbar editor sashen Hausa na murya Amurka Grace Alheri Abdu da ke birnin tarayyar yanzu haka game da batun ga abin da ta ce.
Yanzu haka muna karfe 4:25 na asuba a nan Najeriya, muna babban zauren dakin taro na ƙasa da ƙasa inda aka sanar da sakamakon zaɓe. Shugaban hukumar zaɓe Professor Mahmud Yakubu ya sanar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kuri'u 8,794,526. Sai mai bin sa na kurkusa wanda ya zo na biyu kenan, ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya sami kuri'u 6,984,520. Sai kuma jam'iyyar Labour, ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi ya zo a matsayi na uku da kuri'u 6,101,533, yayin da ɗan takarar jam'iyyar NNPP ya sami kuri'u 1,496,687. To waɗannan 'yan takara guda hudu daga cikin 'yan takara 18 da suka tsaya takara su ne suka samu cin zaɓe a waɗansu jihohi, inda shi ɗan takarar jam'iyyar NNPP Dabi Musa Kwankwaso ya ci zaɓe a jihar Kano, shi ɗan takarar jam'iyyar Labour Party ya ci zaɓe a jihohi 11, da kuma babban birnin tarayya Abuja ya bashi 12. Kuma jam'iyyar PDP da APC su kuma suka ci zaɓe a jihohi 12. To inda aka raba gardama shi ne yawan kuri'u da waɗannan 'yan takara suka samu.
To a lokacin da hukumar zaben INEC ta gabatar da sakamakon zaben, wakilan sauran jam'iyyu suna a wurin kuma sannan sun amince da sakamakon da aka gabatar?
To tun a rana ta biyu ta sanar da fara sanar da sakamakon zaben nan, dai manyan jam'iyyun hamayya, wato jam'iyyar PDP, jam'iyyar Labour da kuma wata jam'iyyar ADC, dai suka fita ƙarara suka nuna rashin amincewa da yadda aka tara sakamakon zaben, suka nemi a yi sake. To har ya kai ga bayan yar hayaniya suka janye daga zuwa inda ake sanar da sakamakon zaben nan baki daya, suka kaurace ma sanar da sakamakon zaben, har ma suka kira taron manema labarai inda suka nuna rashin goyon bayansu da kuma kin amincewa da wannan sakamakon zabe. Sabili da haka su ba sa wannan zauri a lokacin da aka sanar da sakamakon zaben.
To yanzu yau dai kusan kwana hudu kenan da aka gudanar da babban zabe a Najeriya. Shin ko wanne dalili ne ya sanya hukumar INEC bata sanar da sakamakon ba sai yau safiyar Laraba?
To kamar yadda aka saba da Maryam, sanin kowa ne idan aka yi zabe akan tattara sakamakon zaben ne mataki-mataki, daga matakin mazaba za a kai shi karamar hukuma daga karamar hukuma za a kai ta sakamakon zaben jiha daga jiha za a tattaro sakamakon zaben a kawo shi nan babban birnin tarayya Abuja zaben shugaban kasa kenan to matakan da aka bi kenan har zuwa inda muke a halin yanzu da yake jihohi ne suna da nisa ko wace jiha sai lokacin da ta kawo jihar take ci ta zama zakara a kowace shekara ita kan kasance jihar farko da take kawo sakamakon zabe to ita jihar Ekiti ta kawo sakamakon ta tun ranar Lahadi ranar Litinin aka yi jihohi 13 jiya Talata aka yi karasa kusan za a ce an dauki kwanaki hudu ana sanar da sakamakon zaben nan baki da har zuwa karshen yau da aka kammala
Grace Alheri Abdu babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka kenan muna kuma tafa da karin bayani a rahoton mu na gaba to shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar
An sanar da manyan 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata kan binciken wasu takardun bayanan sirri da aka samu a hannun shugaba Joe Biden da tsohon shugaban kasar Donald Trump da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence. Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Avril Haines yana cikin jama'ai da suka yi ganawar sirrin ta kusan sa'a guda da shugabannin majalisun kasar. Shugabannin majalisar wakilai da na dattawa na cikin waɗanda suka halarci zaben jin bahasin tare da shugabannin kwamitocin tattara bayanan sirri na majalisun guda biyu. 'Yan majalisar ba su yi bayanai ba a kan abin da tattaunawar ya kunshi bayan da suka fice daga jin bahasin. 'Yan Republican da na Democrat dukkaninsu sun daɗe suna neman ƙarin bayani akan nasarori da aka samu akan wannan bincike da ake yi na takardun bayanan sirri da aka gano a gidajen shugabannin ƙasar guda biyu da kuma mataimakin shugaban ƙasa. Amurka dai ita ce kadai take da ikon adana abubuwa da suka shafi bayanan sirrin ƙasar da kuma yadda za a kula da su. Shugabannin kwamitocin tattara bayanan sirri sun bayyana damuwa akan yiwuwar fallasa muhimman bayanan sirri da ke kunshe a cikin takardun. A ƙarshe a jiya Talata wata kotun ƙasar Turkiya ta ɗaure wani ɗan jarida watanni 10 a gidan yari saboda baza labaran ƙarya. Karon farko da aka yi hukuncin ɗauri a ƙarƙashin dokar da masu sukar lamiri suka ce tana barazana ga 'yancin faɗar albarkacin baki. Hukuncin kotun na zuwa ne watanni 4 bayan da majalisar dokoki ta tabbatar da dokar labaran ƙarya da jam'iyyar shugaba Recep Tayyip Erdogan ta AK ta ce za ta hana jama'a yaɗa labaran ƙarya ko kuma labaran yaudarar jama'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma zamu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a baya, a yau Laraba 1 ga watan Maris ne hukumar INEC ta Najeriya ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa a Najeriya bayan da ya fi sauran 'yan takarar samun yawan kuru'u. Ko da yake dan takarar PDP da Labour su ma sun samu kashi 25 cikin 100 na yawan kurbin da dan takara ke bukata a jihohi 24 na Najeriya. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
That Tinubu Bola Ahmed of the APC having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you.
Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ke ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da sama da kuri'a miliyan 8.8 inda ya tsara mabiyinsa a yawan kuri'a Atiku Abubakar da ke da sama da kuri'a miliyan 6.9. Peter Obi na jam'iyyar Labour ke zama na uku da yawan kuri'a sama da miliyan 6. Wani abun da ce duk manyan 'yan takarar uku sun yi galaba a yawan kuri'a jihohi 12 kowanne inda Rabiu Kwankwaso na NNPP ke zama na hudu da galaba a jihar Kano. Bai zama abun mamaki ba a ce Tinubu ya yi nasara a jihohin Yarbawa ko Atiku ya samu nasarar da ya sake samu a yanzu. Amma yadda Peter Obi ya girgiza zaben da samun maraba a jihohin Kudu maso Gabar da Kudu maso Kudu da lashe jihar sa da gagarumin Rinjaye duk da rashin jituwarsa da gwamnan jihar Charles Soludo ya zama abun mamaki ko darasin tattaunawa. Tuni APC suka hargitse da murnar samun wannan nasarar da nuna kwarin gwiwar shugaba mai jiran gado ba zai nuna bambanci a mulkinsa tsakanin dukkan sassan Najeriya ba. Aminu Sani Jaji ɗaya ne daga wakilan APC a ɗakin taron.
Farin ciki mu baya iya misaltuwa ganin cewa abinda 'yan Najeriya na suka ɗauki suna ta jira, mutane sun bi layi da rana da komi, amma alhamdulillah gashi yanzu abinda suka zaɓa an bayyana musu, kuma wannan abun farin ciki ne ga dukkanmu. Babban abin da muke fata shi ne cewa wannan dama da 'yan Najeriya suka ba wannan ɗan takara namu wanda ya jagoranci wannan ƙasa shi ne ta zama dalilin haɗa kan da ta ƙara haɗa kanmu, mu ƙara kuma sanin cewa babu da ƙasa ta Najeriya.
Shi ma wakilin jam'iyyar NRM Zefania Jisalo wanda ya jingine jam'iyyar tasa ya ce Bola Tinubu ya mara wa baya.
Kome da jirira biya lau da mimme ai an yi zargin na addini da sauransu, to mun da muke Kirista ma mun ce da amurshi muke so, saboda haka ne ban ga kuma ya san cewa an yi haka din, har da shetima ya san an haka din, to ne ban gani wani abu da yake wurin ba. Mu za mu bi inda ya kamata, abun da muka gani cewa zai kawo alheri shi muke bi.
Kuma wannan abun alheri ne zaɓen Tinubun nan.
Da zaman lafiya, za a samu zaman lafiya in Allah yarda. Ai Shetima ya yi gwamnan Borno, kuma na san cewa ya ɗauki wasu Kirista har ya kai su gari sannan kuma ya yi masa abun alheri da wanda muka ji. Saboda haka Ai Shetima ma ai mutumin alheri ne. Tinubu ai matar shi ma Kirista ce, kuma ga wasu yaran shi ma Kirista, da ban ga wani abu ba.
Gabanin nan manyan jam'iyyun adawa da suka haɗa da PDP da Labour sun yi watsi da sakamakon da buƙatar ma a soke zaben. Za a jira ga yadda lamura za su ci gaba da kasancewa zuwa ranar 29 ga watan Mayu, yayin da shugaba Buhari zai sauka daga mulki a rantsar da sabon shugaba. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ce zai mika takardar shaidar lashe zaɓe ga Bola Tinubu yau da yamman nan. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Nasir Adamu El Hikaya, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya lashe zaben shugaban kasa na Najeriya. Jama'a assalamu alaikum.
That Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar din nan da ta gabata, inda kuma ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben na shugaban kasa. Tinubu ya sami wannan nasara ne sakamakon samun ƙuri'u 8,794,726, inda ya doke manya abokan takararsa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya sami ƙuri'u 6,984,520, sai Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da ya sami ƙuri'u 6,101,553, da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP wanda yake da ƙuri'u 1,496,689. Grace Alheri Abdu da ke zaurin tattara sakamakon zaben na shugaban ƙasa a Abuja ta yi mana fashin baki kan sakamakon zaben.
To wannan zaben dai babu shakka Murtala an fafatawa mai zafi, kuwa kamar yadda masu harsashi suka faɗa tun farko, inda manyan jam'iyyun nan duka suka kusan yi tafiya keke da keke. Jam'iyyar APC ta samu jihohi 12, jam'iyyar PDP ta samu jihohi 12, shi jam'iyyar Labour ta samu jihohi 11, ta ƙara da babban birnin tarayya Abuja ya bata 12, sai kuma jam'iyyar NNPP ta lashe zaɓe a jiha guda ɗaya. To abinda zai raba gardama a wannan zaɓe shine ko a cikin waɗannan 'yan takara guda uku da suka samu 12 nan, wanda zai samu kuri'u mafiya yawa bisa ga sharuɗa da hukumar dokar zaɓe ta gindaya.
To sai dai yayin da jam'iyyar APC ta gaggauta yin na'am da sakamakon zaɓen tare da godiya ga 'yan Najeriya, manyan jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon, inda tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon suka kaurace wa zauren tattara sakamakon zaɓen, suka kuma yi kiran da a soke zaɓen baki ɗaya. Ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyun na adawa daga jam'iyyar PDP ya yi bayanin dalilin su na ɗaukar wannan matakin.
Sunana Ladan Salihu, mai ba da shawara ne ga neman yakin zaɓe na Presidential Campaign Council na Atiku Abubakar. Alhamdulillahi, a gaskiya wannan tsarin ya taho mana bambara kwai. Akwai tsagwaron kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba, saboda wato ya taho mana tamkar coge. Shi ya sa ka ga gaba ɗaya lokacin da aka zo ake wannan al'amari a wannan a yau ɗin nan, ainihin jami'anmu gaba ɗaya muka saka janye daga wurin wannan inda ake wato tantance kuri'u, kuma ake ba da bayanin sakamako na jihohi a ɓangaren shugaban ƙasa da kamar yadda kuka gani.
Kana ce coge da kuma wata almundahana kamar yadda ka yi zargi, shin menene kake nufi da wannan? Waɗanne abubuwa ne aka yi da suka nuna muku haka?
To, mai sauraro, in za ku tuna, ai an yi maganganu a kan Bivas, wannan mashin wanda yake ɗaukan hoto don wanda kuma zai fito da dukkan bayanai game da wanda yake kaɗa ƙuri'a. An gaya wa duniya gaba ɗaya cewa wannan mashin shi ne zai kawo mana zaɓe ingantacce, kuma zaɓe wanda jama'a za ta yi alfahari ta yi bugun kirji ta ce Najeriya da demokradiyya a Najeriya an taka rawar gani. An kai wannan mashin a gaban majalisar ƙasa ta tarayyar Najeriya, wato National Assembly. An gwada wa 'yan ƙasa yadda wannan mashin yake aiki a wurare daban-daban, inda aka tabbatar wa al'umma cewa wannan mashin din ba za a samu matsala da shi ba. Sai da me da aka zo wurin zaɓen nan, sai aka tarar da cewa akwai lauje cikin naɗi. An zo an ɗauki hoton mutum, ya dangwala ya zaɓi jam'iyyar da yake so, sannan mashin ɗin nan kuma ya sarrafa wannan ƙuri'ar tasa kamar yadda wannan mashin zai ɗauki hoton ɗan adam idan ya zo jefa ƙuri'a, a fito da ainihin wato kamar taswira na hannun shi, ya dangwala ya je ya saka in an gama a yi haɗa kan ƙuri'un, sannan a rubuta a takarda. Takardar nan za a ajiye ne shaida ko da an samu matsala da mashin ɗin, amma da zarar an gama aka harhaɗa komai, yadda za ka haɗa WhatsApp message ka sa hoton ɗanka ko ɗiyarka ka tura wa ɗan uwa ya gani, in ka danna ya tafi kenan ɗan uwanka ya samu. Haka idan ka danna wannan Bivas mashin ɗin ya taho cikin saba na INEC da ke headquarters a nan Abuja, kuma suka gaya wa duniya ita hukumar INEC cewa wannan mashin ɗin da su za a yi amfani ba za a samu matsala ba, ba za a samu tangarɗa ba, ba za a samu dukkan abin da ake tsoro ba. Sai gashi yanzu ɗin nan da nake magana da kai a yau, mazaɓu 40,041 ne kawai suka aika da saƙon wato sakamakon zaɓe daga waɗannan mazaɓu ko kuma inda akwatuna suke zuwa headquarters ta INEC a nan Abuja. Kuma akwai waɗannan akwatunan 176 suke Najeriya, wato duka a ce an samu 40,000 kawo ga yanzu su ne kawai aka aiko Abuja. Ai ka san akwai lauje cikin daki. Ai abin da yake faruwa shi ne idan lokacin da aka tattara kan waɗannan ƙuri'u aka sa a mashin, sannan ajin suka sa hannu a takardu aka ɗauki hoto aka tura, kowane ejen yana da nasa takardar. Amma abin da ke faruwa shi ne dalilin da ya sa ba a tura wannan sakamakon ta hannun Bibas shine ana amfani da wani takarda daban a sake rubutawa da hannu, sannan a canja ainihin wato yawan ƙuri'u da suke kan takardar na ainihi, sannan a taho da shi Abuja a zo a karanta wa mutane.
To sai dai mai fashin baki kan lamuran siyasa Malam Ibrahim Muhammad Gamawa a tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa ya bayyana yadda yake kallon wannan matsala.
Gaskiya zaɓe ne wanda ni na jima ban ga zaɓe irinsa ba, kuma hakikanin gaskiya waɗanda suke kuka da zaɓen a yanzu da farko sun gaya ma duniya cewa sun yi na'am kuma sun yi murna da yadda suka ga jami'an tsaro suka daddaka dukkan ko ina don hana waɗanda suke ɓata gari shiga wannan al'amari. To amma abin takaici kuma bayan an kammala zaɓen suka ga sakamako na farko yana musu yadda suke so daga baya, kuma sai suka ga cewa lallai an zo raba giwar su fita ka sun za su tashi da bindi maimakon su samu cinya da kari da sauransu, shi ne yanzu suka tada hayaniya da kace na ce. Amma da akwai kyakkyawar niyya tun da an san ba a nan maganar take tsaya ba. Kusan duk wani zaben da aka yi a Najeriya tun daga na shagari har wanda Buhari ya kai na ƙarshe, wato sai da aka je kotuna, babu ni ban san wani zabe a Najeriya na ƙasa wanda aka tsaya kawai daga yinsa in banda Jonathan da ya ce ya yadda da zaben da aka yi na Buhari ba, shi ma an zuga shi an ce je kotu. Amma yake sun san cewa ba nan ba ne ƙarshen abin ba, ya kamata mata a je kotu a gabatar da duk wani korifi. Amma suka tsaya a wajen waɗansu suka yi hali irin na 'yan daba. Amma dai zaɓe kan bisa hakika an yi shi yadda ya dace. Kamar Tinubu da ya shekara 8 yana mulki a Lagos, kuma har yanzu shi ne ke ayyana wane ne ɗan siyasan da zai fito na gwamna ko wani abu. Amma aka kada shi, aka fi shi da ƙuri'u a Lagos. Sa'annan kuma Atiku ya kada ɗan takarar Buhari a jihar da Buhari ya fito. To kaga wannan al'amari ne wanda yake lallai an yi ƙoƙari, ba abin da za a faɗa sai dai a yaba wa ita hukumar zaɓe ta INEC.
To saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu, sai Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
To bari mu takaice. Shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC Farfesa Mahmudu Yakubu ya bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar zaben na INEC ya sanar da sakamakon zaben shugaban kasar ne a cibiyar tattarawa da sanar da sakamakon zabe kai tsaye ta kafafen yada labarai da ke birnin tarayya Abuja. Fada a gewayen birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine ya kazanta, wani jami'in ma'aikatar sojin Ukraine yana fada a jiya Talata, ko da yake dan yankin ya canza hannu tsakanin sojojin Moscow da na Kyiv. A jawabinsa na cikin dare a ranar Litinin, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut yana ƙara taɓarɓarewa. Ya ce sojojin Rasha suna ci gaba da lalata duk abubuwa da muke amfani da su don kare kanmu. A ƙarshe, hukumar sa ido a kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana cikin tattaunawa a kan dalilin inganta sinadarin uranium Iran zuwa kashi 83.7 wanda ya kai kusan na ƙira makamai na wato makaman ƙare dangi kenan a ma'aikatar a Fordo, a cewar wani rahoton da hukumar sa ido a kan makamashin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya tabbatar da shi a jiya Talata. Jami'an diplomasiya sun ce a makon da ya gabata hukumar ta gano burbushin da aka samu a ma'aikatar Fordo ta sarrafa uranium, inda Iran ɗin take inganta sinadarin uranium zuwa kashi 60%.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yako Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.